This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 4 ga watan Disamba shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad din da kanin labarai.
Ma'aikatan lafiya a yankin da Isra'ila ta mamaye a yammacin gabar kogin Jordan ta ce an kashe mutum guda kuma mutane 9 sun jikkata a wani samame da Isra'ila ta kai kan wani sansanin yan gudun hijira. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce a ranar Asabar dakaranta sun karbe iko da ƙauyen Nadia da ke yankin Luhansk a gabashin Ukraine. A yau Asabar masu bincike a Koriya ta Kudu sun ce suna gab da kammala hada bayanan da ke cikin na'urar da ke nadar sautin murya da ke cikin jirgin da ya yi hatsari a makon da ya gabata.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa an gurfanar da sakataren kungiyar Alternative kuma dan jarida dan fafutuka a jamhuriyar Niger Musa Cangari a gaban kotu.
Sai suka huto kuma alkali ya ce je ya zamna a gidan yari na Filenge da ke kilometa kusan 180 da Nyamai.
Haka zalika muna tafa da rahoto game da ziyarar da kwamitin bada kashi 13 daga cikin 100 na albarkatun man fetur da ake hakowa a jihohin Bauchi da Gombe da ke da albarkatun man fetur din.
Kwamiti ne daga Rabarun Mobilization, Allocation and Fiscal Commission wanda basically wannan kwamitin akan crude oil din. Stabilization and Production of Crude Oil.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafe. Kamar kowace rana Asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya. To amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatan lafiya a yankin da Isra'ila ta mamaye a yammacin gabar kogin Jordan ta ce an kashe mutum guda kuma mutane 9 sun jikkata a wani samame da Isra'ila ta kai kan wani sansanin yan gudun hijira. Yayin da dakarun Isra'ila suka ce a ranar Asabar sun bude wa wasu yan ta'adda wuta. Wani matashi mai shekaru 18 Muhammad Medhat Amin Amir ya mutu sakamakon harbin bindiga a sansanin Balata da ke arewacin yankin. A cewar ma'aikatan lafiya ta Falastinawa kamar yadda ta faɗa a cikin wata sanarwa wacce ta fitar a daren Juma'a, tana mai cewa mutane 9 sun jikkata inda 4 daga cikinsu suke cikin mawuyacin hali. Ƙungiyar bada agaji ta Red Crescent ta Falastinawa ta ce samaman ya fara ne da daren Juma'a kuma ya haifar da arangama mai tsanani. Kamfanin dillancin labarai na Falastinawa Wafa ya rawaito cewa sojojin Isra'ila sun shiga sansanin ta shingen bincike da ke awarta inda suka saka gwanayen harbi a kan rufin gine-ginen da ke kewaye. A wata sanarwa da suka fitar a ranar Asabar, dakarun Isra'ila sun ce yayin aikin yaƙi da ta'addanci, ƴan ta'adda sun sanya abubuwan fashewa a yankin domin cutar da sojojinsu, sun kuma jefa abubuwan fashewa sannan sun cilla wuta a kan dakarunsu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce a ranar Asabar dakarunta sun karbe iko da ƙauyen Nadia da ke yankin Luhansk a gabashin Ukraine, kuma sun harbo makamai masu linzami guda 8 irar ATACMS da aka kera a Amurka. Ma'aikatar ta ce matakan kare sararin samaniyar Rasha sun harbo jiragen yaƙi mara matuƙa na Ukraine guda 10 a sararin samaniyar ƙasar a safiyar Asabar, ciki har da guda 3 da ke yankin Leningrad a arewacin ƙasar. Filin jirgin saman Pulkovo da ke birnin St. Petersburg ya dakatar da isowar jirage da tashinsu na ɗan wani lokaci a safiyar Asabar. A halin da ake ciki kuma dakarun Rasha na ci gaba da kai hare-hare a kusa da birnin Pokrovsk na Ukraine a wani ƙoƙari na kewaye shi daga kudu da kuma yanke hanyoyin samar da kayayyaki ga dakarun Ukraine a cewar sojojin ƙasar a ranar Asabar. A yau Asabar masu bincike a Koriya ta Kudu sun ce suna gab da kammala hada bayanan da ke cikin na'urar da ke nadar sautin murya a cikin jirgin da ya yi hatsari wanda kuma ya yi sanadin mutuwar mutum 179 a makon da ya gabata. Sautin na iya bayar da bayanai game da mintuna na ƙarshe na jirgin Jeju Air mai lamba 2216 wanda ke dauke da fasinjoji 181 da ma'aikata daga Thailand zuwa Koriya ta Kudu a ranar Lahadi, a lokacin da ya yi saukar gaggawa kafin ya bigi wata katangar siminti a ƙarshen filin tashin jiragen saman. Masu bincike da Koriya ta Kudu da Amurka ciki hadda tawagar kamfanin ƙera jirage ta Boeing suna gudanar da bincike a wurin da hadarin ya auku a kudu maso yammacin Muan tun bayan wannan mummunan lamari don gano musabbabin hadarin. Masu binciken har ila yau sun kuma gano injin din jirgin daga wurin hadarin a wannan makon, kamar yadda ma'aikatar ta kara da cewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Inda bayan da jami'an tsaro suka kama sakataren kungiyar Alternative kuma ɗan jarida mai fafutuka a jamhuriyar Nijar, Musa Cangari, tun a farkon watan Disambar bara jin kaɗan bayan komawarsa gida daga wata tafiya da ya yi zuwa biranen Abidjan na Cote d'Ivoire da Abuja ta Najeriya. A karon farko an gabatar da shi a gaban kuliya. Kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana daga birnin na Yamai.
A farkon watan Disamban 2024 ne wasu mutane dauke da bindigogi suka kutsa gidan sakataren kungiyar Alternative Espacito yayin bugo da kari dan jarida Musa Cangari, suka kuma yi awon gaba da shi jim kadan bayan dawowarsa daga wata tafiyar da ta kai shi biranen Abidjan, babban birnin Cote d'Ivoire da Abuja, Nigeria, kafin daga bisani a je duriyar sa a cibiyar yan sandan yaki da ta'addanci. Karan farko an gabatar da shi a kotun tribunal a yammacin Juma'a 3 ga watan Janairu, inda alkali ya saurare shi kafin a yi gaba da shi. Kaka Tudagoni Mamadu na daga cikin kusoshin kungiyar Alternative.
Bayan sallan Juma'a 3 ga watan Disamba da muke ciki, Musa Cangari an kawo shi nan wurin doyen de juge na da kotu na babban birnin Yamai tare da lauyoyin shi da shi alkalin sun yi tattauna sauran. Bayan awa biyu haka sai suka huto, kuma alkali ya ce je ya zamna a gidan yari na Filenge da ke kilometa kusan 180 da Yamai.
Hukunci ne aka yanke masa koko a an dai saurare shi ne?
An dai saurare bayan ka wuce kusan wata daya baka kadu da kowa ba, ni da matarka da yaranka da baka ga kowa ba, sun samu ne da ya koma gidan shi, shi ne muka so. Amma ba haka ta samu ba, muna tsammani a cikin wannan dossier ya zamanto shari'a ta tabbata, tunda abu ne wanda duniya duka yana nan yana kallon mu.
Ainihi ana zargin Cangari da kafa kungiyar ta'addanci da tallata ayyukan yan ta'adda, kafin a bullo da wasu karin zarge-zargen na daban dake da nasaba da sha'anin tsaron kasa, lamarin da ke daure kan lauyoyinsa da na hannun damansa.
Sabbin abubuwa dai da muka ji biyu ne, anizancin attempt a la defense nationale,
wato barazana ce ga sha'anin tsaron kasa.
Barazana da sha'anin tsaron kasa tare da hadin guyan wasu kasashe na Turai wanda ana zargin su da wani wani mutum ne wanda ana tofa albarkacin bakin shi a game da kowace tahiyar kasa, ba ma kasar Niger ba, kasar yankin Sahel. Amma dai da yake abun yana gaban alkali, za mu aje kunne mu shi, kuma nan zuwa gaba lauyoyin shi za su yi magana.
Musa Cangari, wanda a fili yake nuna goyon baya ga hambararren shugaban kasa Mohamed Bazoum, yayi fice wajen caccakar gwamnatin General Abdurrahman Tchani saboda yadda ya yi imani kan mulkin demokradiyya. Kulle shi a kurkuku abu ne da wasu ke dauka a matsayin bita da kulli a yunkurin rufe masa baki. Ba a dai yanke masa hukunci ba, saboda haka ana sa ran sake gabatar da shi a gaban alkali a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga ƙarshen labaran duniya.
Masu bincike a Koriya ta Kudu sun sake neman izinin shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya a ranar Asabar da ya umarci rundunar tsaron fada shugaban ƙasar da su bi umarnin kama shugaban ƙasa da aka tsige Yoon Suk-yeol. A ranar Juma'a, rundunar tsaron tare da sojoji sun hana masu gabatar da ƙara kama shugaban a wani gumurzu da ya ɗauki tsawon awanni 6 ana yi. Masu binciken sun samu umarnin kama Yoon bisa wata sanarwar dokar soja da aka bayar a watan da ya gabata. Hukumar binciken cin hanci da rashawa ta manyan jami'ai ta ce a ranar Asabar ta sake neman shugaban ƙasar na riƙon ƙwarya Choi Sang-mok, wanda shi ne ministan kuɗi na ƙasar, da ya umarci rundunar tsaron fada shugaban ƙasa su haɗa kai don aiwatar da umarnin kama Yoon. Mai magana da yawun ma'aikatar kuɗi bai ce uffan ba da aka nemi jin ta bakinsa. Sanarwar dokar soja da Yoon ya bayar a ranar 3 ga watan Disamba ta girgiza Koriya ta Kudu, kuma ta kai ga fitar da umarnin kama shugaban ƙasa mai ci a karon farko. Gwamnatin sojin Myanmar ta saki fiye da fursunoni 6,000 kuma ta rage hukuncin wasu fursunonin a wani shirin afuwa na musamman domin tunawa da cika shekaru 77 da samun yancin kai daga Burtaniya a ranar Asabar. Waɗanda aka saka kaso kaɗan ne daga cikin ɗaruruwan 'yan adawa da aka tsare sakamakon ƙin jinin mulkin soji tun bayan da dakarun suka karɓe mulki daga gwamnatin da aka zaɓa ta Aung San Suu Kyi a watan Fabrairun shekarar 2021. Wannan karɓe mulki ya gamu da bore na lumana wanda daga baya ya rikide zuwa mummunan yaƙi da makamai. Gidan talabijin na gwamnati MRTV ya bayar da rahoton cewa General Min Aung Hlaing ya yi afuwa ga fursunoni 5,864 daga Myanmar da kuma baki 180 da za a kora daga ƙasar. Sakin fursunoni a lokaci-lokaci irin wannan ya kasance ruwan dare a Myanmar a lokacin bukukuwa da sauran lokuta masu mahimmanci.
Muhammad Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai Najeriya, inda kwamitin bayar da kashi 3 daga cikin 100 na albarkatun man fetur da ake haƙowa a jihohin da ke da albarkatun man fetur din ya ziyarci jihohin Bauchi da Gombe a matakin farko domin tattauna batun da hukumomin jihohin biyu domin sanya su cikin jerin jihohi da za su karɓi wannan kaso. Wakilinmu Abdul Wahab ya gana da jami'an gwamnatocin jihohin biyu, wato Bauchi da Gombe, akan wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Duk da tsaikon da aka samu dangane da haƙar albarkatun man fetur da iskar gas a jihohin Bauchi da kuma Gombe, yanzu jihohin biyu sun fara murmushi ganin cewar kwamitin rabon kuɗi na kashi 10-13 cikin 100 sun kawo ziyara jihohin Bauchi da kuma Gombe da ma rijiyoyin man guda biyu da aka tona a ƙauyen Barambu da kuma Kolmani. Muhammad Maiwada Bello shi ne kwamishina mai kula da ma'aikatar albarkatun ƙasa a jihar Bauchi. Ya yi mini bayani a hukumance dangane da irin ci gaban da aka samu kan batun.
Wannan kwamiti dai da suka zo, kwamiti ne daga Rabaru Mobilization, Allocation and Fiscal Commission, wanda basically wannan kwamitin akan crude oil din, abin da ya shafi production na crude oil. Kuma su suka turo mana leta Bauchi cewar suna so su zo su zauna da mu, kuma suna son idan hali ya samu a yi babban delegation daga jihar Bauchi da jihar Gombe. Dan joint letter suka turo mana gaskiya da mu da Gombe, saboda a inspecting din wannan site din a ga level of progress na project din gaba daya, project din urban oil exploration a wannan field na Kolmani. Babban dalilin da yasa suna so su ga ci gaban da aka samu a wurin da ake wannan aiki na exploration na mai, su ga kuma yaya za a iya including din Bauchi da kuma jihar Gombe cikin wanda su fara amfana da 13% derivatives wanda dokar Najeriya ya ba wa kowace jiha da aka identifying kuma ake producing oil and gas a Najeriya. Wannan shine makasudin da ya kawo su cikin ikon Ubangiji sun zo, bayan sun zo mun tattauna da su a matakin jiha karkashin jagoranci mai girma gwamna da kansa.
A jihar Gombe, kwamishina mai kula da albarkatun ƙasa Sanusi Ahmed Bindiga ya yi albishi ne wa al'ummomin Bauchi da Gombe sabida da ƙoƙarin da gwamnonin jihohin biyu suka yi wajen tuntuɓa da kuma bayyana rijiyoyi guda biyu da aka tona.
Wannan zuwansu ya mana kyau. Abinda nake so in yi wa al'umman jihar Gombe da Bauchi albishir shi ne, jihar Gombe da Bauchi ba a taɓa gayyatansu ko sa su a cikin kwamiti na tattaunawa, ma'ana National Conference on Hydrocarbon, ba su yi bana. Amma saboda tuntuɓa da ake yi da kuma yanzu hubbasa na su gwamnonin jihar Gombe da jihar Bauchi sun tafi sun tuntuɓi shi a Group General Managing Director, wanda kuma ya ba su tabbacin ba da jimawa ba za a dawo a ci gaba da shi wannan. To mu babban yanzu abinda ya dame mu shi ne muna fatan a zo a tabbatar da ainihin ciro shi albarkatun na man fetur, tunda muna da rijiyoyin da an riga an kammala su, misali Kolmani 1 a Barambu da Kolmani 2 a Kolmani sun kammala, ana da kuma wadataccen mai da za a haƙa. To sai mu rasa menene yake tsaye da wannan al'amari. amma yanzu kamfanonin da aka ba ma aikin sun fara turo kayayyakin aikin su. Rampak sun zo kuma alhamdulillah sun je sun ga wajen nan, sun nuna takaicin su. Abinda muke kokawa gaba ɗaya sun zo sun gani da idon su, sun tabbatar kuma sun ce ba za su lamunta ba, za su yi iyayen su ganin cewa an zo an tabbatar da hako shi ainihin man fetirin. Shugaban kwamitin ya zo da membobinsa, mun zagaya mun tattauna, muna fatan Allah Ubangiji zai dafa mana.
Idan ba a mance ba, sama da shekaru biyu kenan da suka shuɗe tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da tonan man fetir da iskar gas a Kolmani. Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gaida Muhammad Abdulwahab. Masu sauraro kada a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, da sadda aka yi ra'ayi, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Jama'a masu saurare, muna muku barka da sabuwar shekara. Da fatan Allah ya ba mu albarkacin wannan shekara ya kuma kiyaye mu da sharri da ke cikin wannan shekara. A yau shirin namu zai duba wani mataki ne da Majalisar Dinkin Duniya ke dauka na tabbatar da kiyaye hatsira a fadin duniya. A dalilin haka ne kuma Majalisar Dinkin Duniya ta kafa asusun kiyaye hanya na Majalisar Dinkin Duniya, wanda shine hanya ta farko ga kasashe da kamfanoni da daidaikun mutane suke bada gudunmuwar kuɗi ga Majalisar Dinkin Duniya da kokarin abokanta na tallafawa shirye-shiryen kiyaye hanyoyi a kasashen duniya. A duniya baki daya, haɗura kan tituna na haifar da mutuwar mutane sama da miliyan ɗaya, wanda za a iya magance su da kuma jikatan mutane miliyan 50 a kowace shekara. Hanyoyi marasa kyau suna da mummunan tasiri ga tattalin arziki da zamantakewa da kiwon lafiya a ƙasashe masu tasowa da masu matsakaitan kuɗaɗen shige. Kamfanoni da daidaikun mutane da dama ne suke taimakawa wannan asusu domin ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta magance matsaloli da ake fuskanta akan hanyoyi. Asusun kiyaye hadura na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi farin cikin sanar da cewa kamfanin kera motoci na Honda ya zama kamfanin motoci na farko da ya shiga kungiyar ta haɗin gwiwa da hukumar gudanarwa ta duniya, wanda ke nuna wani gagarumin ci gaba mai cike da tarihi a manufar asusun na rage mace-mace da jikatan ababen hawa. Wannan alama ce mai muhimmanci a cikin bin hanyoyi mafi aminci a duniya. Kokarin na kamfanin Honda har yau, wanda ke zama babbar gudunmuwa ga kokarin kiyaye hanyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya nuna himmar da kamfanin ke yi don magance matsalar hanyoyi a duniya. Alkawarin da kamfanin Honda ya yi na shekaru da dama masu zuwa zai ba da tallafi mai muhimmanci ga ayyukan asusun, wanda ke mayar da hankali akan rage yawan mace-mace da raunuka akan hanya, musamman a kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaitan kuɗin shiga, inda sama da kashi 92 na mace-mace ta hanyar hatsarin ababen hawa yake faruwa a kowace shekara. Za a sanar da cikakken bayani game da wannan muhimmiyar gudunmuwa a yayin babban taron kolin na asusun kiyaye hatsara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda za a gudanar a Marrakesh a cikin watan Fabrairun shekarar 2025. To Allah ya nuna mana lokacin kuma abinda ya faru za mu kawo masu saurare. A kasar Ghana kuwa, kungiyoyi masu zaman kansu suna nan suna fafutuka don ganin an kiyaye yawan mace-mace da ke faruwa sakamakon yawan hatsara a cikin kasar. Isa Ali shugaba ne na wata kungiya mai zaman kansa ta VALD, wanda ita ma take fafutukan kiyaye hatsara a birnin Accra, ya muna ƙarin haske akan irin ayyuka da kungiyoyi irin nasu za su gudanar a wannan sabuwar shekarar 2025, inda yake mana bayani kamar haka.
Kamar yadda dai mun ka sani, gwamnati dai tana ci gaba da yanda za ta yi su a rage sai mu casuran da ke faruwa kan titi kenan na mota, shi ne rashin rayukan da ake kan titi kuma a cikin mutunci. So mun ka duba na farko, akwai shirin da gwamnati ta kawo, kuma wannan shiri sai mu ce an soma wannan shiri ne saboda sai mu ce dokan da an ka dace ta shine cikin implementation shine sai mu ce road regulation kenan, cikin dokan kasan da muke da shi yanda za a kula kan batun titi da motoci kenan. To akwai dokan da an ka aje sai mu ce wasu kasashen Turai ma an ci gaba ko shi ai nisa da wannan bukata da wannan sai mu ce program shine abinda ake ce wai sport fine, kuma da sai mu ce digital monitoring kenan. In ka duba
wato ka ce sport fine wato cin tara nan take
kenan. To alhamdulillah shi kenan. Mun ka duba shine an ajiye na'ura ko kamera kenan a turance kenan kan titi na'urare da dama da hukuma kuma sai mu ce yan sanda kuma su ma suna zaune da control room wuraren da suke duba ababen da ke faruwa cikin kasan duka. Za a duba yanda za a yi wasu wuraren da ma ko ba yan sanda ma za a yi amfani da waɗannan kamera kenan. Ya so a yi a gane waɗanda ke taka duka ko kuma waɗanda kuma ke tuki yanda ake so. Yanzu haka akwai an doki wani unguwa cikin Eastern Region kenan, akwai wani unguwa da an ka doki ake wannan piloting. Wannan piloting da ake
wato ake jarrabawa a ga yanda tasirin abin zai zama.
Yes, yanda ake jarrabawa a ga yanda tasirin wannan sai mu ce wannan program zai yi. Iya so inda an ka gane cewa kamar abin da ya yi amfani sosai, yanzu sai a sake ma gana gaba daya. Sai kaga kamar yanzu ko wuraren da ma ba yan sanda mun san kamar kamera na wurin kana tuki kamera na duba baban da kake yi duka. So cikin shekara na sai mu ce 2025 shirin da muka shiga kenan, yanda zai afalkar da jama'a su gane cewa kamar ko ba yan sanda ma haka, inda kaga akwai kamera duka bimana yan sanda suna duba suna ga ababen da ke faruwa kan titi. Sa'annan kuma abin da ke da muhimmanci ne an kawo waɗannan shiri ne saboda a duba yanda za a yi a rage sai mu ce cin hanci da rashawa kamar yanda ke faruwa yanzu haka. Yanzu in ɗan sanda ya kama wani da ya tuki bai yi ba na atake, sai kaga kamar ɗan sanda ya karbi kuɗi ko mu ce matukin mota kuma mishi ya ba da kuɗi. To ana so a rage wannan. In dai kamera ya doke ka da ka zo kuma baka zo wurin ba da aka ga kamar ka taka doka, sai kamera ya doki picture kenan. In kamera ya doki picture sai a aika maka cikin telefon ka kenan. In an aika maka cikin telefon ka, kai da kanka ka ganga kuskuren da kai ga yanda ka bai ba ka taka doka kuma ga kudin da zaka biya.
To masu sauraro, a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Isa Ali, shugaban kungiyar VAL mai fafutukar kiyaye hatsara a birnin Accra da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuka aiko mana ta email. Sako na farko na kane Shehu Adamu Rijo, inda ka ce salam VOA Hausa, gaisuwa da fatan alheri. Tabbas abin akwai takaici yadda aka kaddamar da aikin haƙo man fetur a arewacin Najeriya, amma kuma ka ji shiru. Saboda haka shugabanninmu na arewa ƙalubalenku, domin dai gida gida ne. Sai sako na gaba da ya fito na haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaran, Isuhu Makeri Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa, sai Yakubu mai aski ba da raka ƙarshe Musa Malam Ido Kazawai. kuka ce salam biyo Hausa, to muna fata hukuncin gaskiya da aljilci zai sauka akan fitaccen dan farar hula dan fafutuka na kasar jamhuriyar Niger, wato Musa Cangari, wanda aka gofana a gaban wata kotu da ke can birnin Yamai sakamakon zarginsa da ake na aikata wasu laifuka. Sai sako na gaba na Ismaila Aganas, malam fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger, ce salam biyo Hausa, gaisuwa da fatan alkhairi. Mu al'ummomin kasashen Najeriya da Nijar ba ma jin daɗin ƙara lalacewar dangantaka tsakanin kasashen namu biyu, wato Najeriya da jamhuriyar Nijar. Sannan mawaƙi Kahu Turarara ya fito ya yi wasu kalamai marasa daɗi da ba su dace ba, har yana ba da wani wa'adi. Wannan ai abin kunya ne ga mahukunta Najeriya, a ce ƙasa babba irin Najeriya mai cike da masu ilimi a fannoni daban-daban da ke da martaba, a ce ba su da kakakin da zai magana a madadinsu sai mawaƙi Kahu Turarara. Sai sako na gaba da ya fito daga Sani mai langalange Yalwa Yawuri, ka ce muna maharabin da matakin da shugaban ƙasar Ghana John Mahama ya ɗauka na fara aiwatar da manufar baiwa al'ummar ƙasashen Afirka damar shiga ƙasar ba tare da buƙatar biza ba, a wani mataki na ƙara haɓaka hada-hadar kasuwanci da cinikayya a tsakanin ƙasashen Afirka da kuma dunƙula sassan nahiyar Afirka wuri guda, da fatan sauran ƙasashen Afirka za su yi koyi da shi. Sai sako na ƙarshe na gaisuwar fatan alheri daga Abba Kelu Madukaru, da fatan haka sunan yake, ka ce wannan sabon shekarar 2025 to gaisuwa da fatan alheri gare ku ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. To a madadin su baki ɗaya muna godiya, kuma da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana. Sai an ji manku. To masu sauraro, da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin, wato labarai a taƙaice.
Ma'aikatan lafiya a yankin da Isra'ila ta mamaye a yammacin gabar kogin Jordan ta ce an kashe mutum guda kuma mutane tara sun jikkata a wani samami da Isra'ila ta kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira. Yayin da dakarun Isra'ila suka ce a ranar Asabar sun buɗe wa wasu 'yan ta'adda wuta. Wani matashi mai shekaru 18 Muhammad Medhat Amin Amir ya mutu sakamakon harbin bindiga a sansanin Balata da ke arewacin yankin, a cewar ma'aikatan lafiya ta Falastinawa, kamar yadda ta faɗa a cikin wata sanarwa wacce ta fitar a daren Juma'a. Tana mai cewa mutane tara sun jikkata, inda huɗu daga cikinsu suke cikin mawuyacin hali. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce a ranar Asabar dakarunta sun karbe iko da ƙauyen Nadiya da ke yankin Luhansk a gabashin Ukraine, kuma sun harbo makamai masu linzami guda 8 ƙirar ATACMS da aka ƙera a Amurka. Ma'aikatar ta ce matakan kare sararin samaniyar Rasha sun harbo jiragen yaƙi mara matuƙa na Ukraine guda 10 a sararin samaniyar ƙasar a safiyar Asabar, ciki har da guda 3 da ke yankin Leningrad a arewacin ƙasar. Filin jirgin saman Pulkovo da ke birnin St. Petersburg ya dakatar da isowar jirage da tashinsu na ɗan wani lokaci a safiyar Asabar. A yau Asabar, masu bincike a Koriya ta Kudu sun ce suna gab da kammala haɗa bayanan da ke cikin na'urar da ke naɗar sautin murya a cikin jirgin da ya hatsari, wanda kuma ya yi sanadin mutuwar mutum 179 a makon da ya gabata. Sautin na iya bayar da bayanai game da mintuna na ƙarshe na jirgin Jeju Air mai lamba 2216, wanda ke ɗauke da fasinjoji 181 da ma'aikata daga Thailand zuwa Koriya ta Kudu a ranar Lahadi, a lokacin da ya yi saukar gaggawa kafin ya bigi wata katangar siminti a ƙarshen filin tashin jiragen saman.
Baki ɗaya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad idan Allah ya kai mu, wato ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima.